Matsalolin yin sabon fasfo ko sabantawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓullar cutar coronavirus ta kawo cikas komai a duniya tun shekarar 2020 lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabanta tsoho ke ɗaukar aƙalla ɗan watanni biyar zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabanta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi.
Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun passport dina akan lokaci wanda nayi kusan wata uku ina nema na samu tangarda akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta sa hale min inje in yi makonni shida a Amurka. Gaskiya abun ban ji dadi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wa'annan damammakin ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta dai hanyoyin da ya kamata ka bi da abin ya tabbata, amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su ga maka cikas akan irin wannan abun. To gaskiya ban ji da dadi ba. Sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai kokina na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport ina cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka miƙa mun kuma suka ban haƙuri. Amma kuma tsananin da ake shi ne mutane da yawa sun rasa irin wa'annan opportunities din daga scholarship, karatuttuka, medical leave da sauransu saboda irin wa'annan vacuum din da ake samu na rashin ba mutane passport ɗinsu a kan lokaci. To gaskiya wannan ba karamin matsala labani kuma muna tunanin ya kamata a gyara. In na samu passport dina saboda na yi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to waɗanda ba su da irin wa'annan damar.
A wani bangare kuma wani magidanci ne suna Trust Idiom ya yi bayani akan yadda ya ɗauke kusan watanni biyar kafin ya iya samun sabon passport bayan ya ɓatar da nasa.
My name is Trust.
Sunana Trust Idiom. Na ɓatar da passport dina ne a watan Janairun shekara 2022 a jihar Lagos kuma na yi digiri wajen sanar da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin kuma shige da fice ta Najeriya inda ya dauke ni kusan watanni biyar har na kusa rasa damar zane IELTS wanda saura sa 48 wa'adin rubuta sai ya kare.
Kakakin hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin controller Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon fasfo na makonni shida inda ake daukan makonni uku a wajen aikin sabantawa. Baya ga mai nema ya cika sharadin shigar da bayanansa ta yanar gizo.
I need to tell you that in 2021 we came out with a policy of 6 weeks timeline for fresh application and 3 weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process.
A makon da ya gabata, makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabanta ko yin sabon fasfo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ci ta bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta NIMFI kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin gari kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman fasfo da bayanansu na NIMFI ya ci tara. Nima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.